Can you take control? Baby, hold me close. Baby, see I'm falling down. Can we take it slow? We are on a roll. I don't wanna mess it up, mess it up. I wanna shout it out to the world. This love is never gonna be unfurled. Can we take it slow? We all wanna roll. I don't wanna mess it up, mess it up. Can you take control? Baby, hold me close. Baby, see I'm falling down. Mess it up, mess it up. Let's reach the ceiling, cause there's a limit. Control, baby, hold me close. Baby, see I'm falling down. Can we take it slow? We all wanna roll. I don't wanna mess it up, mess it up. I wanna shout it out to the world. This love is never gonna be unfurled. Da 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 da